الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم زام تاشي درسنا 44 a cikin littafin Ad-Durusul Yawmiyya min As-Sunan wal Ahkam Ash-Shar'iyya. A darasin mu na yau malam ya zo da shi min ahkamil aniya, daga cikin hukunce-hukuncen kwanoni, daga cikin hukunce-hukuncen kwano ko masaki ko madauki na abinci ko na ruwan sha, shine al'aniya. An ibn Abbas radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idza dulugha al-ihabu faqad tahura, akhrajahu muslim. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idza dulugha al-ihabu, idan aka je mai fata, faqad tahura, waƙiƙa ta tsarkaka. Muslim ya fitar da wannan hadisi. An Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa ashabahu tawadda'u mimma zadat imra'atin mushrika, muttafaqun alayh. Wannan hadisi an same shi daga Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa, tawadda'u, sun yi alwala, mimma zadat imra'atin mushrika, da wani masaki na wata mata mushrika, wato kamar culu ko guga. Masaki ne irin wadda suke yi a wancan lokacin da jemammiyar fata, saboda sun fi ta'amuli da fata a wancan lokacin, kamar yadda a yanzu muke ta'amuli da roba, a wancan lokacin fata ce. To mazada masaki ne, kwantena ce wacce aka yi ta da jemammiyar fata. To annabi da sahabbansa sun yi alwala da ruwa wadda wata mushrika ta kawo musu a cikin irin wannan masaki na jemammiyar fata. Hadisi na gaba an karbo daga Abu Sa'labat al-Khushani radiyallahu anhu kala, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim, fa qala in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha, muttafaqun alayh. Abu Sa'labah yace, ya ma'aikin Allah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, mu muna zaune ne a wani yanki na mutanen da ahlul kitab ne, Yahudawa ne. Afa na'kulu fi aniyatihim, ma iya cin abinci a cikin kwanansu, tare da cewa mutane ne waɗanda ba su damu da najasa ba, suna mu'amala da najasa, suna ta'amuli da giya, don haka kwanansu ya iya yiwuwa akwai wani abu na najasa a kwanansu, to ma iya cin abinci in ta kama a kwanansu. Faqala, sai ma'aiki ya ce, in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha, muddin za ku samu wani kwanon ba nasu ba, to kar ku ci abinci a nasu, sai ku yi amfani da wani in kun samu. Wa in lam tajidu, idan ku ba wani kwano sai nasu, faghsiluha, to ku wanke nasu, thumma kulu fiha, sannan sai ku ci abin da za ku ci a ciki, muttafaqun alayhi. Sharhin karatu ya ce, al'aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yudha'u fiha al-aklu aw ash-sharabu. Idan an ce al'aniya, ma'ana kwano, wato masaki ne wanda ake sanya abinci a ciki ko abin sha. Wa yahtaju an-nasu fiha kathiran, kuma mutane sautari suna da bukatuwa zuwa ga irin wannan kwanoni ila juludil hayawanati ba'da dabghiha, wato suna da bukatuwa wajen waɗannan kwanoni zuwa ga amfani da fatu na dabbobi bayan an jemi, wannan a wancan lokacin kenan. Wa min rahmatillahi, yana daga cikin jin kayin Allah, an ja'ala dibaghaha mutahhiran laha, da ya sanya jeme fatar tsarki ne a gare ta. Wa min taysirihi ala almuslimina, kuma yana daga sauƙaƙewarsa ga musulmai, an abaha lahum inda alhajati, yayin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu yayin bukata, isti'mala awanil mushrikin, yin amfani da kwanonin mushrikai, malam tu'lam najasatuha, matukar najasa bata bayyana a kwanonin ba. Alfawaid, fa'idojin karatu suka ce, taharatu juludi ma yu'kalu lahmuhu ba'da dibaghihi, mun ji tsarkin fatu na duk dabbar da ake cin namanta amma bayan an jemi, kenan ba kowace fata ba, fata ta dabbar da ake cin namanta bayan an jemi ta, to tsakakakka ce, ana iya kwano da ita, ana iya tufafi da ita, ana iya wasu kayayyakin bukata da ita. Na biyu, jawazu tatahhuru min aniyatil mushrikin, mun ji jawazu tatahhuri min aniyatil mushrikin, halaccin tsarki da kwanan mushrikai ko masakin mushrikai, wal aklu fiha, da ci a ciki, malam tu'lam najasatuha, matukar najasar wannan kwano bai bayyana ba. Ma'ana wannan fa'ida tana gwada mana, karatun ya nuna mana, kwano ko da na mushrikai ne, ko da na kiristoci ne, ko na yahudawa ne, matukar ba najasar muka gani a ciki ba, ba giyar muka gani ba, ba mushen muka gani ko muka juwarinsa a ciki ba, to za mu iya tsarki da shi. In an ce tsarki, ma iya zuba ruwa mai alwala da shi, ma iya zuba ruwa mai wanka da shi, ma iya a iya zuba mana ruwa mu sha, a iya zuba mana abinci mu ci. Ma'ana dai masakin mushrikai, masakin waɗanda ba musulmai ba, ya halatta a yi amfani da shi, matukar ba najasa ce ta bayyana a jikin wannan masaki ba. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirukallahumma wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullah.